sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 22 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim dauke da kanin labarai.
To Amina, Rasha ta ce shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky bai shirin zama lafiya ba. Ma'aikatar tsaron Philippines ta umarci sojojin kasar da su dada jan damara a yankin tekun kudancin China. Sannan sojojin Isra'ila sun bindige wani Bafalestine har lahira a yau dinnan Alhamis a yamma da kogin Jordan.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya, yayin da aka tunkari bukukuwan Kirsimeti a sassan duniya, jami'an tsaro sun ce suna bitar matakan tabbatar da tsaro a wannan lokaci na shagulgulan ƙarshen shekara da sabuwa mai kamawa. Sannan rahotanni daga Ghana na nuni da cewa ƙungiyoyin ƙwadugo sun yi barazana fara yajin aiki daga ranar 27 na wannan watan. Za ku ji dalili. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara da kawo muku labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya. Ga labaran. Rasha yau Alhamis ta ce babu wata alamar cewa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi shirin zama lafiya. Wannan na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya karbi bakuncin Zelensky idan tattaunawa a fadar White House. Sannan daga bisani shugaban na Ukraine ya yi jawabi ga 'yan majalisun dokokin tarayyar Amurka, inda ya ce Ukraine a ta bakinsa ba za ta taɓa miƙa wuya ba a yaƙin da take yi da mamayar da Rasha ta fara tun watanni 10 da suka gabata. Mai magana da yawun fajar shugaban Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov ya gaya ma manema labarai cewa wannan ziyarar da Zelensky ya kai Amurka ta nuna cewa Amurka ce ke yaƙar Rasha a fakaice. Amurka ta baiwa Ukraine tallafi da dama na soji da farar hula, sannan kuma jiya Laraba ta yi shelar bayar da wani rukunin tallafin wanda ya hada da makaman kakkabo makamai masu linzami. Peskov ya ce makaman kakkabo masu linzamin ba za su yi tasiri wajen warware rikicin ba, kuma ba za su hana Rasha cimma burinta ba. Yau Alhamis, ma'aikatar tsaron Philippines ta umarci sojojin kasar da su dada jan damara a yankin tekun kudancin China bayan da ta lura da wasu take-taken China a yankin ruwayen da ake takaddama a kai, wanda ke daura da wani muhimmin tsibiri da ke hannun Philippines. Ma'aikatar tsaron ta Philippines ba ta fayyace take-taken na China ba. To amma wannan kalami nata ya biyo bayan wasu rahotanni a wannan satin masu cewa China na wasu gine-gine a wasu sassa na rukunin tsibirin da ake takaddama a kai na Spratly Island, rahotannin da China ta yi watsi da su a matsayin marasa tushe. Sojojin Isra'ila sun bindige wani Bafalestine har lahira a yau dinnan Alhamis a yamma da kogin Jordan, a wani al'amari da rundunar sojin Isra'ila ta kira arangama da mayaka. Wannan harbi ya faru ne a birnin Nablus a lokacin da sojojin na Isra'ila ke rikiya ma Isra'ilawa farar hula zuwa wata masujada da ake takaddama a kanta. Sojojin na Isra'ila sun ce mayakan na Falasino sun yi ta kokarin tayar da bama-bamai da kuma wasu fitintinu.
To madalla, a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotannin mu. A Najeriya, yayin da jama'ar yankunan da ke fama da matsalar hare-haren ta'addanci ke cewa ba abin da ya sauya na samun daukin matsalolin, jami'an tsaro sun ce suna bitar yanayin da manufar ƙara kimtsawa ga samar da isasshen tsaro musamman a wannan lokaci na bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara. Wannan na zuwa ne a lokacin da iyalan jami'an tsaro da aka kashe a fagen daga ke cewa suna fuskantar kuncin rayuwa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoton.
We have decided firmly that all workers of Ghana are going to strike on the 27th of December. We will be on strike until our demand has been granted.
Wannan ne bayanin da sakatar jana din gamayyar kungiyoyin ɗan kwadugo a kasar Ghana Dr. Yauba yayi na bukatar da gwamnati ta janye matakin da ta dauka na shigar da kudaden fansho ma'aikata a cikin shirin musanyen basussukan cikin gida a wani bangare na sharuddan IMF ga kasar ko kuma su shiga yajin aiki. Dr. Yauba na jawabin ne yayin da kungiyoyin da suka hada da na ma'aikatan kiwon lafiya ta kasa wato GMA da GRNMA da malaman boko wato NAT da NAGRAT tare da TEU da wasu kungiyoyin ma'aikata karkashin gwamnati suka gana da manema labaru. Sakatar da ya jaddada cewa ma'aikata a kasar duk za su fara yajin aiki daga ranar 27 ga wannan wata na Disamba kuma ba za su daina ba sai in gwamnati ta cire wannan kudaden fanshon ma'aikata karkashin shirin musanyen basussukan cikin gida karkashin sharuddan IMF. Sharif Abdulsalam mai sharhi bisa al'amuran yau da kullun ya faɗa wa muryar Amurka cewa matakin da gwamnati ta dauka din nan zai janyo kunci ga rayuwar ma'aikata musamman waɗanda suke ritaya tare da bukatar da bangarori biyun su yi zama domin cimma daidaituwa.
Abin da ka musu ne ya ka musu rayuwa kunci ya da cikin rayuwa sosai da za su samu kunci ya samu wanda suke za su yi da shi ba especially wayan da sun je ritaya. So shi gwamnati ya kamata ya zauna da su saka yin miti su yi negotiation mai kyau. In ma yin samu wani abu ya ba su ko da kaɗan ne ya fi dai a ce ba za a ba su komai ba. Amma gwamnati kuma na kuka in ka duba kun ne ya mata gwamnati biya shekaran da kan bond kawai ya sabu shekara $143 million ya mata gwamnati. Muna magana over 40 billion kenan da gwamnati kuma ta biya. Dana sai wannan kuɗi ko wani zai fi shi ma cikin kuɗin budget din garan ga kuke shawara $205 billion ne a sai government coffers sosai ya ga mu gwamnati sosai. To shabi ne mata zauna yi ne gwamnati ya duba nawa dai yin biya kuma nawa da ku karya ta amma ba yi ba biya kwata kwata shine inda ko masala.
Shi kuwa Ahmad Badawi daya daga cikin masu magana da yawun gwamnati ya ce
an zauna na farko kuma gwamnati na so su komo da su su zauna because tattalin arzikin da ake yin nan ya shafi mu duka gwamnatin da ma'aikatan duka. To wurin nan ne ya kamata mu dukan ga mu kwantar da hankalinmu mu koma mu zauna mu ga ina za a yi ya za a yi abinda za a yi nan mu dukan ga mu ci amfanin shi. Halin da muka shiga ga na duniya duka ne kuma in ka duba batun tattalin arzikin da ake yi gwamnati na so batun arzikin Ghana ya tsaya a kafan shi because yanzu kafan na rawa kuma mun shiga wani argument da kungiyar da ake ce musu IMF. To naga cikin ababen da su ma suka aje muna mu yi wannan arzikin Ghana da yanda ake so ya tsaya nan.
To sai dai ba shigar da kudaden fanshon ma'aikata kadai ne matakan da gwamnatin Ghana ta dauka ba cike har da dakatar da shirin biyan basussuka da kasashen ketare ke binta bayan doguwar tattaunawar da ta kai ga kulla yarjejeniya tsakanin IMF da Ghana bai fama da matsalan tattalin arziki asusun da ya gindaya wa kasar sharuddan dakatar da biyan basussukan ta na ketare domin samun damar murmurewa daga koma baya da kasar ke gani ta fanni na tattalin arziki. A baya-bayan nan ma sai da ministan tattalin arzikin kasar Ken Ofori-Atta ya bayyana cewa wannan mataki da aka dauka na tunkarar asusun IMF ya taimaka Ghana ta farfado daga wannan matsala da take fuskanta amma sai da juriya saboda matakan da ake dauka ko shakka babu zai shafi kowa a kasar. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49 a matakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya jama'a tashar ma ta VOA Africa mita 102.5. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
To Amina, mutumin da ake zargi da kasancewa madugun kungiya mafi girma a Asia ta masu aikata manyan laifuka kuma wanda aka fi neman ruwa a jallo a duniya an tasa kiyarsa zuwa Australia inda aka tsare shi kan zargin safarar mugun kwayoyi. A cewar 'yan sanda a yau dinnan Alhamis, ana zargin Tsechi Lop dan shekaru 59 a mutumin Canada dan asalin China da kasancewa jagoran babbar kungiyar miyagun nan ta Asia wadda aka fi sani da Samgor wadda ta yi kaurin suna wajen yi da kuma samar da mummunar kwayar nan ta methamphetamine. Ana kyautata zaton mai wato zai gurfana gaban kotun majistare ta Melbourne a yau dinnan Alhamis don ansa tambayoyi kan zargin kulle-kullen safarar mugun kwayoyi don sayarwa bayan tasokiyarsa da aka yi daga Netherlands. A ƙarshe, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani muhimmin kuduri kan makomar ƙasar Myanmar jiya Laraba, wanda ke kira ga sojojin da suka kwace mulki da su gaggauta kawo ƙarshen tashi-tashin hankula a wannan ƙasa ta Kudu maso gabashin Asiya, tare kuma da sakin dukkan fursunonin siyasa, ciki har da hambararriyar shugaba Ansa Suci da kuma shugaba Win Myint. Wannan kuduri da kwamitin sulhun ya amince da shi, wanda shine na farko tun bayan da wannan ƙasa wadda a baya ake kiranta Bama ta zama mamban Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Afrilun shekara ta 1948, ya kuma yi kira ga sojojin da suka kwace mulkin da su gaggauta fara aiwatar da yarjejeniyar da ƙungiyar ƙasashen Asiya suka cimma.
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin ƙwadugo a Ghana sun yi barazanar fara yajin aiki daga ranar 27 ga wannan watan, muddin gwamnati bata janye matakin da ta dauka na shigar da kudaden fansho ma'aikata a cikin shirin musanya basussukan cikin gida. A wani bangare na sharuɗan da hukumar ta bada lamuni ta IMF ta shimfiɗawa ƙasar, masharhanta dai sun buƙaci bangarorin biyu da su yi zaman gaggawa domin cimma daidaito. Wakilinmu Hamza Adams daga Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
We have decided firmly that all workers of Ghana are going to strike on the 27th of December. We will be on strike until our
Wannan ne bayanin da sakatar janar ɗin gamayyar kungiyoyin 'yan kwadugo a ƙasar Ghana Dr. Yauba ya yi na bukatar da gwamnati ta janye matakin da ta ɗauka na shigar da kudaden fansho ma'aikata a cikin shirin musanyen basussukan cikin gida a wani bangare na sharuɗan IMF ga ƙasar, ko kuma su shiga yajin aiki. Dr. Yauba na jawabin ne yayin da kungiyoyin da suka hada da na ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa, wato GMA da GRNMA da malaman boko, wato NATS da NAGRAT, tare da Tewu da wasu kungiyoyi ma'aikata ƙarƙashin gwamnati suka gana da manema labaru. Sakataren da ya jaddada cewa ma'aikata a ƙasar duk za su fara yajin aiki daga ranar 27 ga wannan wata na Disamba, kuma ba za su daina ba sai in gwamnati ta cire wannan kudaden fanshon ma'aikata ƙarƙashin shirin musanyen basussukan cikin gida ƙarƙashin sharuɗan IMF. Sharif Abdulsalam, mai sharhi bisa al'amuran yau da kullun, ya faɗa wa muryar Amurka cewa matakin da gwamnati ta ɗauka ɗin nan zai janyo kunci ga rayuwar ma'aikata, musamman waɗanda suke ritaya, tare da buƙatar bangarori din su yi zama domin cimma daidaituwa.
Abin da kawo musu ne ya kawo musu rayuwa kunci ya cikin rayuwa sosai, da za su samu kunci ya samu wanda suke dace da shi ba, especially wayan ne ke sun je ritaya. So shi gwamnati ya kamata ya zauna da su, su saka yin meeting, su yi negotiation mai kyau. In ma yin samu wani abu ya ba su ko da kaɗan ne, ya fi dai a ce ba za a ba su komai ba. Amma gwamnati su gana kuka, in ka duba kuɗin da ya bata gwamnati ya biya shekaran da kan bond kawai, ya samu shekara $143 million ya kamata gwamnati ya biya. Muna magana over $40 billion kenan da gwamnati ya kamata ya biya. Yana sani wannan kuɗi ko wani zubin suke shi ma cikin kuɗin budget ɗin garan ga kusa shawarar $205 billion na ya affect government coffers sosai, ya damu gwamnati sosai. To shabi ne mata zauna yi ne gwamnati ya duba nawa dai yin biya, kuma nawa dai kokarin ya ta, amma ba yi ba biya kwata-kwata shine inda ko masala.
Shi kuwa Ahmad Badawi, daya daga cikin masu magana da yawun gwamnati, ya ce
an zauna na farko kuma gwamnati na so su komo da su zauna, because tattalin arzikin da ake yin nan ya shafi mu duka, gwamnatin da ma'aikatan duka. To wurin nan ne ya kamata mu dukan ga mu kwantar da hankalinmu, mu koma mu zauna, mu ga ina za a iya, ya za a yi, abinda za a yi nan mu dukan ga mu ci amfani shi. Halin da muka shiga ga na duniya duka ne, kuma in ka duba batun tattalin arzikin da ake yi, gwamnati na so batun arzikin Ghana ya tsaya a kafan shi, because yanzu kafan na rawa. Kuma mun shiga wani argument da kungiyar da ake ce musu IMF, to naga cikin ababen da su ma suka aje muna mu yi wannan arzikin Ghana da yanda ake so ya tsaya nan.
To sai dai ba shigar da kudaden fanshon ma'aikata kadai ne matakan da gwamnatin Ghana ta ɗauka ba, har da dakatar da shirin biyan basussuka da kasashen ketare ke binta bayan doguwar tattaunawar da ta kai ga kulla yarjejeniya tsakanin IMF da Ghana bai fama da matsalan tattalin arziki. Asusun dai ya gindaya wa kasar sharuɗan dakatar da biyan basussukan ta na ketare domin samun damar murmurewa daga koma baya da kasar ke gani ta fanni na tattalin arziki. A baya-bayan nan ma sai da ministan tattalin arzikin kasar Ken Ofori Atta ya bayyana cewa wannan mataki da aka ɗauka na tunkarar asusun IMF ya taimaka Ghana ta farfado daga wannan matsala da take fuskanta amma sai da juriya saboda matakan da ake dauka ko shakka babu zai shafi kowa a kasar Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana
Madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton yanzu kuma sai shirin lafiya uwar ciki da wakilar sashen Hausa Hawwa Umar ke shirya mana Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan matsalar zubar gashi wato alopecia a turance tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likita bangaren fata Dr. Zainab Ibrahim Babba dake asibitin koyarwa na karamar hukumar gwagwala da a birnin tarayya Abuja likita barka da wannan lokaci
barkanku
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan cuta ko matsalar zubar gashi.
Ita cutar zubar gashi wanda a turance muna ce mata hair loss ko alopecia yana nufin zubewar gashi din. So cuta ce wadda ko dai daga matsalar gashi din ko kuma daga wasu cututtuka mutum zai lura cewa gashin ne yana zuba. To shine cutar zubar gashi.
Shin akwai abin da yake kawo matsalar zubar gashi?
Akwai abubuwa da dama da suke janyo ta. Na daya dai abin da zan iya cewa akwai kala-kalan cutar zubar gashi din. Zai iya zamana kamar misali a ce zubar gashi din na dan iya wuri kadan akan gashin kai ko kuma ya zamana gaba daya gashin kan ne yake zuba. Ana iya kuma samu ma cewa zubar gashin na gaba daya gashi jiki ne duk wannan yanayi ne na cutar zubar gashi sannan akwai kuma cutar zubar gashi da take zuwa da tabo wanda muke ce mata scarring alopecia akwai kuma wanda take zuwa mara tabo abinda yake kawo tabo shine idan ya zamana cewa ita kofar da gashi yake fitowa daga cikin ta tayi damage an samu matsala a nan wurin to shine yake iya kawo wannan tabo amma idan ba a samu matsala daga kofar da gashi yake fitowa ba to ba lalle ya zamana ita ce kamar wanda ake cewa mara tabo ko non-scarring alopecia a turance.
To likita shin ana iya gadon cutar zuban gashi?
Cutar zuban gashi za a iya gadanta. Kamar akwai yanayi kala biyu wanda ana gadanta wanda muke cewa androgenic alopecia. Ana cewa akwai wanda yake shafar maza muna ce mishi male pattern hair loss. Ko male androgenic alopecia akwai kuma wanda yake shafar mata wanda muna ce mishi female androgenic alopecia so za a iya gadon wayannan akwai kuma wanda ita kuma tana zuwa da abinda ake cewa kamar autoimmune disease ita ce kamar alopecia areata to ita ma wannan ana alakanta ta da cewa wanda yake da dangi ne irin wannan matsalar zai iya samun cutar zubar gashi
to likita wace irin cutar zubar gashi muka fi fama da ita musamman a nan Najeriya
To kusan dai a duniya gaba daya cutar zubar gashin da tafi yawa ita ce wannan wanda nace androgenic alopecia wato abinda muka fi sani a Hausance da sanko to shi yafi yawa musamman a manya amma a yara kuma wanda yafi yawa shine wannan wanda ake cewa alopecia areata din wanda nake cewa yana da dan dangantaka da autoimmune diseases shine yafi yawa sai kuma wani lokacin kamar irin su makero muna da yayawan makero saboda yanda yanayin rayuwar mu take shi ma yana kawo zubar gashi musamman a yara
Shin rashin hutu wato stress yana iya haddasa matsalar zubar gashi?
Stress yana kawo zubar gashi sosai to kuma in aka ce stress wato ba yana nufin aiki da yawa kadai ba mu stress zai iya zamana daga kamar a ce ciwo wanda ya dade a jikin mutum chronic illnesses ko kuma zazzabi mai tsanani mai zafi shi ma kamar stress ne a jikin mutum ko kuma mace da ta haihu bayan haihuwa shi ma ana iya samun zubar gashi saboda da shi ma stress ne wannan ko kuma irin abubuwa kaman cutan damuwa ta rai irin kaman su depression ko psychological stress to shi ma duk yana kawo zubar gashi to banda wayannan kuma shi ma magunguna kamar na cancer ko kuma magani irin na tsarin iyali su ma wasu suna iya samun zubar gashi idan suna amfani da wayannan abubuwa
To likita menene ma bambancin alopecia totalis da
cicatricial alopecia.
Ita alopecia totalis abinda take nufi shine kamar wato ma'anar a turance total gaba daya kenan. To yana nufin an samu zubewar gashi na gaba daya kan, to ita ce alopecia totalis. Amma kusan sai in ce in dan fara da dan koma baya kadan, akwai abin da muke ce ma alopecia areata. To ita wannan alopecia areata yawanci zaka ga zubar gashin haka kama wuri-wuri yake na gashi, ba gaba daya gashin yake tabawa ba. So kaman patch ne haka akan a jikin gashi din. So ita ce alopecia areata. To idan tafi haka tsanani kuma shine za ka ga gaba ɗaya gashin kan ya siɗe, babu gashi kwata-kwata akan, to ita ce totalis. To kuma akwai wadda tafi ta tsanani, duk yanayinsu tafiyar su kusan ɗaya ne. Ita kuma wadda tafi tsanani ita muke cewa alopecia universalis. So kamar universe gaba ɗaya gashin jiki da na gira da na ido da na gemu da ko ina dai na jiki za a iya samun mutum ba gashi gaba ɗaya a jikinsa.
Shin ta yaya mutum zai iya kare kanshi daga cin karo da matsalar zubar gashi?
Kusan kare kai, kaga wanda na riga na ce akwai alamun gado, kusan abu ne da kana da shi, ba wani abu ne da zaka iya canza shi ba. To amma akwai wasu ɗan abubuwa da mutum zai iya yi da za su iya sa wannan abun ko ya zo da wuri ko kuma ya ƙara tsanani. Misali, ko yanayin yanda mutum yake kula da gashinsa, musamman kaman mata akwai abubuwa da muke amfani da su, irin su chemicals relaxer ɗin nan da ake sawa man gashi, da ake ƙona gashi da su. To in mutum yana da alamun sanƙo ɗin, in yana irin wannan, to sai ka ga abin ya zo da wuri, wataƙila a shekarun da ba a lokacin ya kamata su ya zo ba, ya zo. Na biyu kuma irin amfani da ko dai wurin kula da gashi ɗin ma, irin su kum mai zafi da ake yi a salon haka, a miƙar da gashi ɗin. Musamman mu gashinmu na baƙaƙe, gashinmu in ka kula a nannaɗe ike, saboda haka in ka ƙoƙari ka miƙar da shi, abinda zai faru karyewa zai yi. To wannan ma yana iya sawa abin ya zo da wuri. To kaga in aka kiyaye waɗannan abubuwan za a iya cewa za a iya canza lokacin da abin nan ɗin zai iya farawa. Amma wanda na gado ne ba wai lalle a hana abin nan ɗin fito faruwa ba. Yawanci kaman maganin kansa da na ce shi ma yana kawo zubar gashi, chemotherapy, ana iya sa kaman wani abu da ake cewa cooling cap kafin a ba wa mutum magungunan, saboda ya rage abin da zai sa gashi ɗin ya zuba. To kuma sannan treatment da wuri, neman magani da wuri shi ma yana iya sawa kada abin ya yi nisa in aka nemi magani da wuri. Sannan kuma akwai wanda na ce maka ita shi wannan zubar gashi mai tabo, akwai wasu cututtukan fata da suke iya kawo wannan matsalan. To idan aka duba da likitan fata, aka fara magani da wuri, aka samu kafin a samu damage na wannan hanyar fitowar gashi, to wala Allah gashi zai iya ƙara fitowa. Amma in aka riga aka samu damage, ba lalle gashi ya ƙara fitowa ba kuma ta wannan kofar.
To likita, yaya ake magani ko kuma a ce treatment na cutar alopecia?
Saboda yanayin cutar zubar gashin daban-daban ne, mu likitoci akwai abubuwa da dama da muke yi. Misali kaman masu irin sanƙo, wanda muke ce masanƙo shi wannan androgenic alopecia, kaman yanda na ce muna amfani da mayika da ake shafawa a gashi ɗin da ake yin fara su da wuri, kuma suna rage zubar gashin, kamar su minoxidil. Akwai maganin sha wanda ake kamar oral fenestride, duk magani ne da muke amfani da su. Sannan ita kuma wancan alopecia areata ɗin nan da na ce da su totalis duka, su ma akwai magunguna da ake shafa kamar su steroids da na shafawa. Ya danganta, idan zubar gashin ya wuce kaman kashi 50, ya wuce kashi 50 na yawan gashin, to sai an sha magani na sha da muke bayarwa. Idan kuma bai kai kashi 50 ba na gashin, akwai magunguna da ake shafawa a kai din wanda zai rage wannan zubar gashin ko kuma gashin ya fito. To kuma akwai nayi maganar stress, shi ma yana iya kawo. Na faɗi abubuwa daban da su ne suke kawo stress, ko zazzaɓi ne, zafi, ko mace in ta haihu gashin ya zube. Wani lokacin gaskiya gashin da kansa ma bayan 'yan watanni kaman zuwa wata 6 zai dawo dan kansa. To amma kaga ya kamata idan mutum yana da wannan damuwar, ba sai ya shiga yin wasu abubuwa da za su kawo matsala ba, in ya ga likita da wuri za a iya ba shi shawarwari kamar wa'ancan gyaran gashi da suke kawo matsala da za a iya cewa to mutum ya guje su kar ya yi saboda gashin ya iya samu ya dawo akan kansa ma. In kuma ba haka ba to akwai magunguna da dama da muke amfani da su da za mu iya ba mutum.
Daga ƙarshe tsakanin maza da mata su waye suka fi barazanar cin karo da matsalar cutar zubar gashi?
A gaskiya kusan da maza da mata kusan ɗaya ne. Guzan kashi 40 na maza ko mata suna iya samun matsalar gashi.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka-duka anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Zainab Ibrahim Babba, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To masu saurari, yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
To bari mu fara da sakon Faruk Mahe Karoga da Nazifi Ibrahim Ruggan Mallam, waɗanda suka ce hakika matakin da ƙasar Saudiya ta ɗauka na dawowa Najeriya kujerunta na aikin hajji kamar yadda aka saba kafin ɓallar corona abin farin ciki ne ga dukkan musulmin ƙasar. Allah ka hore mana abin zuwa. Sai sakon Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki, waɗanda suka ce VOA ku gaya wa ƙungiyar ƙasashen Afirka ta AU cewa ta shiga tsakanin Masar da Libya don samar da sasanci da maslaha cikin lalama da dabaru akan takaddama iyaka da suke yi. Matukar dai an ƙirƙiri ƙungiyar ce da nufin kawo wa ƙasashen Afirka ci gaba da kuma samar da salama tsakanin su. Kaddamar da wata manhaja wacce za ta baiwa 'yan Najeriya damar bin diddigin ayyukan gwamnatin ƙasar da shugaba Buhari ta yi, hakan wani babban ci gaba ne ga 'yan ƙasar. Wasiƙa daga Yahaya Danna Azare da na Mairo Umar Makera da Umar Abubakar Odoji Azare da Dauda Ali Maɗaci tare da Hamidu Kalalabuwa Jifa daga jihar Bauchi. A ƙarshe sai saƙon kawu mai ruwa Bajoga, wanda ya ci shekarar 2022 na yi mana bankwana, muna addu'a Allah maɗaukaki sarki ya sa sabuwar shekarar 2023 da za mu shiga in muna da rai mu shige ta da ƙafar dama, ya sada mu da alkhairan da ke cikinta, sharrukan da ke cikinta Allah kare mu, ya kuma zo nan mana da ƙasar mu lafiya, ya zaɓa mana shugaba na gari a zaɓen da za a yi cikin shekarar.
Gaida Mahmud Lalo kafin mu karkarar shirin namu, ga Ibrahim nan da taƙaitattun labarai.
To a taƙaicen, Rasha yau Alhamis ta ce babu wata alamar cewa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi shirin zama lafiya. Wannan na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi baƙuncin Zelensky don tattaunawa a fadar White House, sannan daga bisani shugaban na Ukraine ya yi jawabi ga 'yan majalisun dokokin tarayyar Amurka, inda ya ce Ukraine a ta bakinsa ba za ta taɓa miƙa wuya ba a yaƙin da take yi da mamayar da Rasha ta fara tun watanni 10 da suka gabata. Mai magana da yawun fadar shugaban Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov ya gaya ma manema labarai cewa wannan ziyarar da Zelensky ya kai Amurka ta nuna cewa Amurka ce ke yakar Rasha a fakaice. Yau Alhamis, ma'aikatar tsaron Philippines ta umarci sojojin ƙasar da su daɗa jan ɗamara a yankin tekun kudancin China bayan da ta lura da wasu take-taken China a yankin ruwayen da ake takaddama a kai, wanda ke daura da wani muhimmin tsibiri da ke hannun Philippines. Ma'aikatar tsaron ta Philippines ba ta fayyace take-taken na China ba, to amma wannan kalami nata ya biyo bayan wasu rahotanni a wannan satin masu cewa China na wasu gine-gine a wasu sassa na rukunin tsibirin da ake takaddama a kai na Spratly Island, rahotannin da China ta yi watsi da su a matsayin marasa tushe. Sojojin Isra'ila sun bindige wani Bafalistini har lahira a yau dinnan Alhamis.
To masu saurare da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatarwa da Julie Levis Gresham da ta bada umarni da kuma Mr Joe Gills engineer mu na yau ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.